إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka wanda muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an majalisin Masjidut Tauhid dake unguwar GRA a cikin garin Azarai a jihar Bauchi a wannan yammaci na Alhamis 25 ga watan Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake dadai da 30 ga watan 12 shekara ta 2021 wannan ita ce halka ta 44 na karatun da muke a wannan littafi da ya kunshi tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattab Allah yarda da shi adwa'un ala jihadi Umar bin al-Khattab radiyallahu an a halkar da ta gabata in ba amince ba muna karanta misali da wannan mawallafin littafi ya kawo cikin misalai da suke fito mana da yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam muna kan misali na biyar shine sulhul hudaybiya ko sulhul hudaybiya mun tsaya dadai inda aka cimma ittifaki tsakanin bangarori guda biyu bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa da kuma bangaren mushrikai wanda aka sanya sharuɗa kusan guda hudu da ka'idoji tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waɗannan mutane wato mushrikan makka to mun tsaya inda yake cewa wa ba'da littifaqi ala mu'ahadati sulhi وقبل تسجيل وثائقها ظهرت بين المسلمين معارضة شديدة وقوية لهذه الاتفاقية bayan an cimma matsaya gurgudan sulhu da aka yi tsakanin bangaren annabi da sahabbansa da kuma bangaren mushrikai kafin a rubuta kowa ya dauki copy to sai fito ga wannan ka'idoji da aka sanya tsakanin annabi da shi da mushrikai sai fito ta bayyana daga wasu da sashe na musulmai wato wasu sashe cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa khassatan fil bandain alladaini yaltazimu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi mujibihima bi radd man jaa min almuslimina laja'an wa la taltazimu quraish bi radd man jaa'aha min almuslimina murtadda والبند الذي يقضي بأن يعود المسلمون من الحديبية إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة ذلك العام قائدو جيغو دابيونا ندموكا كارن تاسو تيكين وانا للتافي كوكما قائدو جيغو داوكو سنسان يا أنسا مفتونا فتو دا غساشا واسو تيكين صحبان النبي dangane da wannan ittifaki da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mushrikan makka musamman ka'idoji guda biyu wanda suke lazumtawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mayar da duk wani wanda ya taho gare shi cikin mushrikan makka wanda ya musulunta ya taho gare shi an sa ka'ida ta annabi ya mai da shi kaga wannan ka'ida ce ko sharadi ne wanda akwai son kai ciki kamar yadda muka yi bayani su suka gindaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sharadi din cewar dole annabi ya yadda cewar duk wanda ya taho daga gurin su yazo ga annabi da nufin musulunta kar annabi ya karbe shi annabi yace ya yadda sannan wanda ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gurin su annabi ya kyale shi yace ya yadda to waɗannan sun bugi zukatan wasu daga cikin sahabban annabi suka ce subhanallahi ya za a yi mutun ya taho a matsayin musulmi kuma a ki karban sa suka ce wannan abu bai yi ba sun kyamace abu to waɗannan abubuwa guda biyu na cewa idan mutun ya taho daga Makka yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da nufin ya karbi musulunci kar annabi ya karbe shi annabi ya yadda da wannan to ya bugi zuciyar wasu daga cikin sahabban sa sa'annan kuma idan wani ya fita daga Madina ya tafi zuwa gare su annabi ya kyale shi ma'ana da nufin yayi ridda kaga ka'ida ce ko sharadi ne wanda yake kunshe da son kai sannan na uku kuma annabi ya koma da shi da sahabban sa Madina kar su shiga Makka ba za su yi umra bana ba sai baki to waɗannan ka'idoji da sharuɗa guda uku sun so su zukatan wasu daga cikin sahabban annabi kuma annabi ya yadda da waɗannan ka'idoji din yace wa qad kana ashadda an-nasi mu'aradatan li hadhihi al-ittifaqiyya wa intiqadan laha Umar ibn al-Khattab wa Usayd ibn Hudayr sayyid al-Aws wa Sa'd ibn Ubadata sayyid al-Khazraj kamar yadda muka yi bayani cewa wasu daga cikin sahabban annabi abun ya taba zuciyarsu amma musamman waɗannan sahabbai guda uku da muka ambata su abun ya fi girgiza su ta yaya za a yi a ce mutum ya taho daga Makka ya zo musulunta a kikarɓansa ta yaya za a yi wanda ya fita kuma annabi ya bashi bayan wanda ya taho da nufin musulunci an kikarɓansa sannan ya za a yi sun riko abin hadayensu sun yi ihrami suna dab da shiga Makka a ce ba za su shiga ba su koma sai baki to musamman sayyidina Umar wannan abu ya taba shi sosai inga anan gurin zai fito mana da yanda sayyidina Umar ke lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan akwai mutum na biyu bayan sayyidina Umar wanda shi ma abun ya taba zuciyarsa ya bugi zuciyarsa shine Usayd ibn Hudayr Sayyidul Aswad yawanci wannan kaman ba mu saba jin sunan sa ba amma sayyidina Umar kan ai sananne ne duk wani musulmi in ka ce masa sayyidina Umar ya san shi to amma aka ce Usayd ibn Hudayr ba kowa ya san shi ba sai daliban ilimi su ma daliban ilimin ba kowa ba sai wanda ya damu da tarihin musulunci musamman tarajumur rijal wanda ya damu da wannan to zai iya sanin wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunansa kamar yadda muka gani anan Usayd ibn Hudayr ibn Simak sunan kakansa Simak ya fito daga cikin kabilar Aus yana cikin al-Ansar ya musulunta da wuri tun kafin annabi ya hijira daga Makka ya dawo garin Madina Allah ya nufe shi da karban musulunci ya halarci bai'a da aka yi wa annabi wacce ake kiranta bai'atul aqabatu thaniya mutanen Madina sun kulla bai'a guda biyu wa annabi a Mina gurin aikin hajji gurin jifa gabanin yayi hijira daga Makka ya dawo Madina sun yi mu sun masa bai'atul aqaba al-ula adadi kadan sannan bai'atul aqaba as-thaniya adadi mai yawan da ya doshi kusan 80 to shi wannan Usayd ibn Hudayr yana cikin wanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai'atul aqaba as-thaniya wato suka yi annabi mubaya'a akan in ya taso daga garin Makka ya koma Madina za su kare shi kamar yadda za su kare iyalansu da ƴaƴansu sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawari wannan sahabi yana ciki ya musulunta a hannun Mus'ab ibn Umair mun san Mus'ab ibn Umair shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya je Madina ya karantar da su addinin musulunci to zuwan da yayi bayan an yi bai'atul aqabatul ula anan ne da yawa daga cikin mutanen Madina al-Ansar suka karbi musulunci Usayd ibn Hudayr yana cikin wanda suka karbi musulunci a wancan lokaci babansa sananne ne a cikin kabilar Aus an yi sabani malaman tarihi sun yi sabani shin ya halarci yakin Badar wasu suka ce ya halarci yakin Badar wasu kuma suka ce bai halarta ba amma ya halarci yakin Uhud wannan babu sabani tsakanin malamai har an masa rauni kusan guda 7 a yakin Uhud kuma yana cikin wanda suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su baje ba an mun san a yakin Uhud lokacin da suka da harbi yayi zafi yayi tsanani an samu wasu da suka tarwatse to shi wannan yana cikin wanda ba su tarwatse din ba yana cikin wanda suka tsaya tare da annabi suna kare annabi sallallahu alaihi wasallam daga kaidi da makirci na mushrikai kuma yana daga cikin masu sauti mai dadi in yana karanta alqur'ani Allah ya bashi kyakkyawan sauti annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da mu karanta alqur'ani da kyakkyawan sauti saboda me yana karawa kawawa alqur'ani yana kara fito da kyan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sheda da iya karatun alqur'ani wata rana ya tsaya a cikin gidansa yana sallar dare a farfajiyan gidansa yana karanta alqur'ani akwai ɗansa kwance gefensa ga can dokinsa yana daure yana qira'a yana tilawa sai ga dokin yana zabura kaman wanda ake koransa shi kuma ba kowa a area daga shi sai karamin ɗansa dan jinjiri yana kwance ya haya doki kuma yana fantsama kaman zai tsinke idan yayi shuru sai dokin ya tsaya in ya ci gaba da tilawa sai dokin ya ci gaba da fantsama sai ya ji tsoro kar dokin ya tsinke a wannan fantsaman da yake yazo ya taka ɗansa shi kuma yana sallah ka san su in suna sallah ba abin da zai sa su yanke sallah to wannan yasa ya takaita sallar tasa maimakon yayi qira'a mai tsayi sai yayi ta takaitacciya yayi sallar ya idar yazo inda dokin yake daga kansa sama sai ga wani kamar inuwa hakan nan da fitulu cikin sa yana sama har ya kule ya daina ganin sa shine da gari ya waye sai yazo yana bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ai mala'iku ne dadin qira'arka ta sa suke saukowa da ka ci gaba da yin qira'an da sun sauko kowa gansu gari ya waye a lungu-lungu da sako-sako na Madina kaga Allah masa baiwa na murya ya iya karatun alqur'ani sannan yana cikin mutane guda uku wanda ummul mu'minin Aisha Allah yarda da ita tace a wajen falala da kima cikin al-ansar mutan Madina ba wanda ya kai su na farko akwai Sa'ad bin Mu'ad shine wanda a rasuwansa al-arshin Allah yayi girgiza to sun fito daga kabila guda da shi da wannan sahabi da muke kansa Usayd bin Hudayr sannan na biyu gashi Usayd bin Hudayr na uku akwai Abbad bin Bishr waɗannan mutane guda uku cikin al-ansar inji ummul mu'minin Aisha Allah yarda da ita tace ba wanda ya kai su falala sayyidina Abubakar kuma in yazo cikin al-ansar a zamanin sa tunda Sa'ad bin Mu'ad ya rasu baya fifita wani akan Usayd bin Hudayr cikin al-ansar mutan Madina akwai hadisi da Imamu Ahmad ya fitar cikin Musnad dinsa sai dai hadisin mai rauni ne wanda aka samo daga Ummul Mu'minin Aisha Allah yarda da ita take bada labari cewa Usayd bin Hudayr yana cewa da a ce a yanayin da yake akwai yanayi guda uku da yafi jin shi cewa shi kammalallen mutum ne cikakken mutum ne wato a yanayi da yake rayuwa cikin su akwai wasu yanayi guda uku da yafi samun kamala ji cewa shi kammalalle ne yanayi na farko idan yana karanta alqur'ani yanayi na biyu in yana sauraron wani yana karanta alqur'ani yanayi na uku in ya raka gawa makabarta yace anan yana ji cewa shi kammalallen mutum ne sabanin sauran yanayi banda waɗannan guda uku din ya rasu a shekara ta 20 bayan hijira zamanin khalifancin sayyidina Umar wasu kuma suka ce a shekara ta 21 Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa lokacin da ya rasu ya bar gonaki sai yi wasiya wa sayyidina Umar akan ya duba ya ga bashin da ake bin shi ya kai nawa sayyidina Umar da ya lissafa sai ga ana bin shi dinari dubu hudu mun kwatanta shi da naira miliyan biyu kenan naira miliyan biyu ya rasu ana bin sa bashin kudin da bai gaza naira miliyan biyu ba in mun kwatanta da naira to sayyidina Umar da yazo sai wata dabara sai ya ce yanzu in aka ce za a daga gonakinsa duka a siyar za a wayi gari iyalansa ba su da wani abu na gado kaman za a jikkata su da yawa sai a yi shuka a gonar tasa ko kuma bishiyoyin da suke cikin gonan na dabinan na bana duk ba za a bari iyalansa amfana da su ba sai a siyar kudin sai a biya wani sashen bashi har sai da aka yi shekara uku ana biya masa bashin da amfanin gonarsa ko kuma ƴaƴan itatuwan gonarsa. Bayan an gama biya sai gonakin aka wayi gari suka zama mallakan magada. Ma'ana ba a sayar da gonakin an biya masa bashinsa ba, ko kuma a bada gonakin wa waɗanda suke bin sa bashi, a sai aka yi dabara. Sayyidina Umar ya ce ba zai sayar ko ya bada su wa masu bin bashi ya kuntatawa wanda suke magadansa ba. To wannan Usayd bin Hudayr bayan zafi da Sayyidina Umar ya ji na wannan ka'idoji da sharuɗa da mushrikai suka sawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma ya ji wannan zafi din. Ma'ana shi da Sayyidina Umar sun yi tarayya wajen jin zafi da ɗaci na abin da mushrikai suka yi na sa wannan ka'idoji da sharuɗa wanda suke kunshe da son kai. Sai mutum na uku, Sa'ad bin Ubada. Sa'ad bin Ubada kan na san da yawa mun dan sassan shi. Shugaba ne na al-ƙabilar Khazraj. Dama su biyu ne. Ɗaya Sa'ad bin Mu'az, shugaban ƙabilar Aus. Shi ya yi shahada bayan yakin Khandaq. Shi kuma wannan Sa'ad bin Ubada ya yi rayuwa har zamanin Sayyidina Abubakar. A zamanin Sayyidina Abubakar, Allah ya ɗauki rayuwarsa. Wasu suka ce a zamanin Sayyidina Umar. Wasu malaman tarihi sun ce shekara ta 11 bayan hijira, Allah ya ɗauki rayuwarsa a garin Sham, a ariyan Sham. Aka je aka tsinci gawansa a gurin wankansa, jikinsa fa ɗaukar jikinsa ta fara green, ta fara kore, saboda ya rasu ba a san ya rasu ba. Me ya kashe shi? Wasu suka ce wai aljanu ne suka kashe shi, amma magana ba ta da ƙarfi sosai. An dai tsinci gawansa a gurin wankansa, kuma ba a san menene sababin mutuwarsa ba. Sannan alama na nuna cewar ya yi kwana biyu da rasuwa, saboda jikinsa har ya fara canjawa, ya fara yin green. Shi ma yana cikin wanda suka karbi musulunci da wuri a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'atul Aqaba as-saniya ya halacce ta. Sannan shi ma an yi sabani, ya halacci yakin Badar ko bai halacci yakin Badar ba. Shine shugaban Khazraj, kaman yanda muka yi bayani, yana da falala wanda suke masu tarin yawa. Wasu malaman tarihin suna cewa cikin mutan Madina kakaf babu gidan da zaka samu kaka, uba, ɗa, jika sun tafi a yanayi guda sai gidan su Sa'ad bin Ubada. Kakan Sa'ad bin Ubada wanda ake kiransa Dulay, sunansa Sa'ad bin Ubadata bin Dulay, kakansa Dulay mutum ne mai sake hannu, ma'ana mutum ne mai kyauta. Za a girka abinci a gidansa, a ba mabukata kullum, a haka kakan ya rayu. Duk shekara kuma yana aikawa da raƙuma zuwa ga gunkin Manata. Yana aikawa da raƙuma zuwa ga gunkin Manata duk shekara. Zai aika da raƙuma masu tarin yawa zuwa ga gunkin Manata, wanda ana cewa adadin raƙuman baya gaza raƙuma goma duk shekara. Zai aika ya sadaukar da waɗannan raƙuma wa wannan gunki na Manata. Da ya rasu, ɗayansa ya mai gurbinsa shine Ubada ko baban Sa'ad, ai sunansa Sa'ad bin Ubada bin Dulaym. To shi Dulaym ɗabi'arsa yana ciyar da mutane. Sannan kuma duk shekara zai aika da raƙuma guda goma ya sadaukar da su wa gunkin Manata, zai aika su Makka. Shi Dulaym kenan. Da ya rasu, sai ɗansa ya mai gurbinsa sai ya bi salansa. Shi ma duk shekara zai aika da raƙuma goma wa gunkin Manata Makka. Sannan kuma kullum za a ciyar da mabukata, za a ɗora tukunya ƙatuwa a gidansa, a dafa abinci, a ciyar da mabukata. Ubada da ya rasu, Sa'ad bin Ubada ya zo, shi ma sai ya bi salon mahaifinsa, ya bi salon mahaifinsa, salon kakansa. Shi ma sai ya aika raƙuma guda goma wa Manata, sannan kuma yana ciyarwa. Da ya musulunta shi kenan sai ya daina aika wa Manata. Ɗansa shi ma da ya zo sai ya bi salonsa, ɗan Sa'ad bin Ubada shi ne Qais bin Sa'ad bin Ubadata bin Dulaym. Shi ma da ya zo sai ya bi salon babansa, kakansa na biyu. Shi kuma da ya zo sai yana aika raƙumai guda goma Makka wa ɗakin Ka'aba, ma'ana matsayin hadaya. ko baka yi aikin Makka ba zaka iya aikawa a sai dabbobi a yanka a haramin Makka to shi da yazo tunda an haife shi cikin musulunci ya taso sai zamanto yana bin hanyar da kakansa na farko da kakansa na biyu suka bi da babansa amma kuma ta hanya kyakkyawa ba ta hanya mummuna da kakansa na farko da na biyu suka bi ba to wannan ana lissafa shi cikin falalan Sa'ad bin Ubada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shawarce shi Sa'ad bin Ubada ya shawarce shi da shi da Sa'ad bin Mu'adh a yakin Khandaq annabi ya shawarci waɗannan sahabbai guda biyu cewa menene ra'ayinsu me suke gani yanzu dai ga dandazo ai mun yi bayani takaitacce kan yakin Khandaq ko mun yi bayani me yasa aka kira yakin da Ahzab yanda kabilun Larabawa suka hada kawunansu da su da Yahudawa suka hada kwansu da kwarkwatansu kusan mutum 10,000 sun zo da nufin su murkushe annabi sallallahu alaihi wasallam dan su huta da a ce wasu da kalubale da suke fuskanta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da suka zo akwai kabilar Ghatfan tana cikin su wanda Yahudawa suka yaudare ta akan ta zo ta yi tarayya da su wanda mun yi bayani a baya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya so ya kawar da kabilar Ghatfan daga cikin su ta ce ita ta zame babu haninta to shine yayi magana da shugaban su Uyaynatu bin Hisn akan cewa idan ya yadda ya janye kabilar Ghatfan su bar cikin wannan dandazo na Ahzab ma'ana yanzu ba sa tare da su wajen yakan annabi su kama hanyar su tafi kaga an rage musu karfi idan kabilar Ghatfan ta zame annabi ya ce idan yayi haka bayan komi ya lafa ya masa alkawari zai bashi 1/3 na dabinon garin Madina Madina kuma tana da dabino kusan abin da suka fi nomawa kenan dan akwai wani rubutu da wani malami na yayi a jami'ar musulunci na Madina professor ne yayi rubutu akan sunan littafin nasa Tumurul Madinatin Nabawiyya fi Siratin Nabawiyya malamin sira ne dabinan Madinan Annabi a cikin sira Annabi shine sunan littafin nasa to ya tattauna sosai akan abin da ya shafi dabino a ina aka fi noman dabino ina aka fi samun dabino da shawarwari da ya bayar akan dabino ya za a juya dabino ya koma siga yayi dai rubutu dan littafi ne takaitacce karami ya rubuta wanda bai fi feji 80 da wani abu ba bai kai feji 100 ba to a cikin littafin yayi bayani cewar a da tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka taho har zamani baya bayan nan babu inda suka kai Madina samar da dabino to amma a bincike na bayan zamanin kalifofin Annabi ya shude sai aka wayi gari kasar Iraki sai ta karbe wannan noma na dabino ma'ana sai ta zo ta ninka Madina to ita kuma lokacin da turawan yamma suka shiga suka yi ta'asa suka yi ta'adi da sauransu matsalolin su dai na siyasa alkairanta suka yi babakere a kai sai noman su na dabino sai ya ci ba duk wannan a rubutun sa ya bayyana noman su na dabino ya ci ba sai Madina ta sake zuwa sai ta ƙara sama to sai aka wayi gari ita ma Madina yau da gobe baki da sauransu tana baya sai Qasim ta zo sai ta shiga gabanta ya dai rubutu mai yawa dangane da abin da ya shafi dabino a takaice dai a dunkule abin da nake so na cimma shine garin Madina gari ne da aka san su da noman dabino to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alkawari akan in ya janye kabilar Ghatfan za su bashi 1/3 na dabinan garin Madina ya zama mallakinsa sai ce a shi bai yadda ba sai dai a bashi 1/2 a bashi rabin dabinan Madina annabi ya ce to ba wani abu bari yin shawari da shugabannin mutan Madina su ne Sa'ad bin Ubada da Sa'ad bin Mu'adh ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika musu yana shawartansu cewa ga hukuncin da ya yanke amma menene ra'ayinsu sai suka ce ya rasulullahi wannan hukunci da ka yanke idan umurni ne to kawai ka zartar da shi ba sai ka shawarce mu ba ma. In kuma ba umurni bane, ma'ana ba wahayi bane, tunda annabi sawa'un abin da zai bada umurni in daga nassi ne na alqur'ani ka san kai tsaye daga gurin Allah ne. In ma ba nassi bane na alqur'ani shi ma daga gun Allah ne. In ma daga gun annabin ne Allah madaukakin sarki ne masa umurni. Saboda ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Duk abin da kaga annabi ya bada umurni sawa'un nassi na alqur'ani ko nassi na hadisi umurni na wajibi daga gurin Allah ne madaukakin sarki. To shine suka ce masa wannan umurni ne. In umurni ne kawai zartar da shi ya Rasulullah ba sai ka shawarce mu ba. In kuma ba umurni bane kuma shawarin mu kake nema to mu muna ga kar mu bashi komai sai takobi. Ma'ana maimakon mu ce zamu bashi dabino akan ya janye kabilar Gatsufan a'a ba zamu bashi ba. In ya ga dama ya janye in bai ga dama ba takobi shi zai raba mu da shi. Ma'ana ba za su sallama su ba da dabino danya janye kabilar Gatsufan ya tafi da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a ba umurni bane ba wahayi bane. Ai da wahayi ne ma ba zan shawarce ku ba. Kawai umurni zan bayar. Aiwatar da shi za a yi. Sai suka ce to ya Rasulullahi tunda dai ba wahayi bane mu ba za mu yadda mu bashi wani abu na garin Madina ba saboda a jahiliya ma lokacin da muke cikin kaskanci ba mu bayar ba ina ya ga yanzu da musulunci ya zo mun samu daukaka za mu bayar kace abin da zai raba mu da su kawai shine takobi to annabi sai ya ji dadin wannan shawarin nasu ya fa dama abin da yasa annabi yayi wannan tunani baya so a kuntatawa mutan Madina baya so a kuntatawa mutan Madina shi yasa ma ya shawarci waɗannan mutane guda biyu ai bai shawarci mutan Makka ba sai ya shawarci mutan Madina tunda su ne ɗan Madina kuma dabinan asali nasu ne sannan kuma idan an yi haka za a fita salin alim ba tare da an kuntata ba to sai annabi ya fahimci a asufa yanzu a shirye suke su yaki waɗannan mutane kuma duk abin da zai je zo ba sa tsoronsa to sai annabi ya ji dadin wannan ra'ayi nasu lokacin da annabi ya fita fathu makka sa'ad bin ubada abin nan tuta tana hannunsa tutan annabi sallallahu alaihi wasallam yana hannunsa lokacin da ya fita fathu makka daga baya ne aka karba aka ba wa ɗansa da yayi wani lafazi ana tafiya ya kalli dandazon da annabi ya fito da shi yayi tunani cewa annabi tunda yake a baya bai taba fitowa da irin wannan adadin ya tafi yaki ba annabi ya fita daga garin Madina zuwa Makka zai fathu Makka da mutum 10,000 wanda a da zaka ji 1,000 da kaza 2,000 a sun yawa 3,000 to amma sai gashi annabi shekara ta 8 ya fita fathu Makka da mutum 10,000 Sa'ad bin Ubada ya kalli gabas ya kalli yamma ya kalli kudu ya kalli arewa ga kura ne kawai yake tashi na mayaka sai ce al-yawm tustahallu al-ka'ba la quraisha ta ba'da al-yawm yace yau gaba daya za a je a gama da dakin ka'aba ba quraishawa ba labarin su bayan wannan rana an gama da su to a inda yake wannan magana akwai Abu Sufyan kuma lokacin bai dade da musulunta ba hadithu ahadin bil islam to sai wannan abun ya daki zuciyarsa tunda shi ba quraishi ne kaga wanda ke sabon musulunci shi kuma kabilanci yana da tasiri a zuciyarsa amma wanda ya dade a musulunci ba kabilanci tare da shi sai musulunci shi yayi kaka gida to shi a lokacin da yake farkon musulunta ne sai abun ya buge shi an ce za a gama da kabilarsa ba ita ba labarin ta shine ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace koka masa yace kaji abin da Sa'ad yake fadi sai annabi yace abin da ya fadi ba daidai bane annabi yasa aka karbe tutan daga hannunsa yace a ba wa dansa sai dansa ya karba to wannan shine Sa'ad bin Ubada wanda ɗaya daga cikin mutane uku da ka'ida da mushrikai suka ginda annabi ya yadda da wannan ka'idan ko ka'idoji da suka ginda annabi ya yadda da su abun ya taba zuciyarsu sayyidina Umar sai Usayd bin Hudayr sai kuma Sa'ad bin Ubada su ukun nan sun nuna fito dangane da ka'ida da sharuɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla tsakaninsa da mushrikai wanda suna ga abun bai kamata ya fito haka ba to shine a nan gurin ake bayyana mana aka ce wa kad zakara al mu'arrikhuna anna umara bin al khattabi ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'linan mu'aradatahu li hadhihi al ittifaqiyya malaman tarihi sun bayyana cewa lallai sayyidina umar ya zo gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana sanar da fito na fito ga wannan ittifaki da annabi yayi tsakaninsa da shi da mushrikan makka ba ma malaman tarihi kawai ba hatta malaman hadisi idan ka bibi wannan bayani da zamu zo mu karanta nan gaba yana nan cikin sahihul bukhari yana nan cikin sahihul muslim kaga kenan bayan littattafan tarihi nasoshin suna nan cikin littattafan hadisi sayyidina umar yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa alasta bi rasulillah ce shin kai ba manzon allah bane wato wannan zai nuna maka yanda abun ya bugi zuciyar sayyidina umar to amma abin da ya samu wallafin wannan littafi ya kawo mana wannan takaitacciyar kissar dan ya nuna mana yanda sayyidina umar yake lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga kenan yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan sulhun har ma ga irin rawar da ya taka yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace alasta bi rasulillah shin kai ba manzon allah bane qala bala sai manzon allah yace kwarai ko ni manzon allah ne ba tararradi ba shakku ba kokwanto akan kasantuwa na manzon allah qala awalasna bil muslimin tambaya ta biyu kenan da sayyidina umar yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ya rasulullahi mun shin mu din ba musulmai bane qala bala annabi yace in ku musulmai ne mana kaga in su musulmai ne suna da izza suna da daukaka shi annabi ne yana da izza yana da daukaka innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin ai daukaka tana ga Allah da manzansa da kuma mu'minai to anan muqaddima ce sayyidina umar yake yi cewa kai fa manzon Allah ne shin kai ba manzon Allah bane tambayar ba wai ba akan bai sani bane yana so ya tabbatar wa annabi cewa fa shi manzon Allah ne izza kuma tana ga manzon Allah sannan su musulmai ne izza tana gare su qala awalaysu bi mushrikin shin su wadancan mutan makka su ba mushrikai bane da za su zo su gindaya sharuɗa na izza da fankama kuma mu karba annabi ya ce bala eh mushrikai ne qala fa ala ma nu'ti dayna daniyata fi dinina yace to taya ya rasulullah zamu bada kaskanci wa addinin mu sayyidina umar yana ganin wannan sharuɗa da suka gindaya na san kai kuma annabi ya yadda ya karba sayyidina umar yana ga akwai kaskanci karban kaskanci tunda kaga ai mun yi ta maimaita su guda uku na farko duk wanda ya fito daga cikin mutan makka ya taho ga annabi da zimmar musulunci kar annabi ya karbe shi annabi ya ce ya yadda a rubuta duk wanda ya taho da nufin musulunci annabi ba zai karbe shi ba daga makka na biyu duk wanda ya bar madina zai koma cikin su da nufin yayi ridda annabi ya bar shi annabi ya ce ya yadda to sayyidina umar yana ganin wannan kaskanci ne ta ya za a karba a yadda da wannan sharadi nasu sannan kuma basu yadda annabi ya shiga garin makka yayi umra shi da sahabbansa ba bana sai ba saboda in sun bar shi ya shiga bana sauran kabilun larabawa za su ce a to shikenan muhammadi yanzu kan yafi karfin su in har zai shiga garin makka a lokacin da ya ga dama ba tare da sun sa masa ka'ida sun sa sharadi ba kenan yanzu ya buwaye su yarin da yesu to waɗannan sharuɗa guda uku su suka sa sayyidina umar yake ga kaman an karbi me an karbi kaskanci shine yace fa alama nu'ti daniyata fi dinina to tayaya ne zai sa mu bada kaskanci wa addinin mu yana ga kaskanci ne a yadda da waɗannan sharuɗa guda uku to wani martani annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar wa sayyidina umar annabi sai yace masa inni rasulullahi walastu usihi wa huwa nasiri yace sayyidina umar ka sani fa inni rasulullah ni fa manzon allah ne walastu usihi kuma bazan saba wa allah ba ma'ana abinda ka ga nayi karka dauka akwai kuskure ciki abinda ka ga nayi daidai ne saboda ni manzon allah ne ba inda za a yi in saba wa allah madaukakin sarki shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadakar da sayyidina umar cewa wannan abu da ka gana aikata shi na aikata shi ne da umurnin Allah madaukakin sarki ta yaya da umurnin Allah ayin ba amince ba lokacin da annabi ya kama hanya zai shiga makka da shi da sahabbansa taguwarsa ba kwanciya tai ba akai ta tashi ta kita tashi in an ta da ita an fiskantar da ita wani area daban ba area makka ba sai ta fantsama in an fiskantar da ita area makka sai ta kwanta to anan annabi ya fahimci cewa iko ne na Allah ishara ake musu cewan shigan su makka a yanzu babu alheri to anan annabi ya fahimci haka har sahabbansa suna cewa aka wannan taguwa yau kan tayi taurin kai ta tirje annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ba dabi'ar ta bace taurin kai ba taurin kai tayi ba saboda ba dabi'ar ta bace a abin da ya kange giwayen abrahata wanda yazo rusa dakin ka'aba shine kange ta Allah madaukakin sarki kaga kenan yanzu abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi yana yi ne da me da umurnin Allah madaukakin sarki shi yasa anan gurin yake cewa sayyidina umar walastu usihi ni fa bazan saba wa Allah ba abinda kaga nayi da umurnin Allah nayi wa huwa nasiri sannan kuma duk abinda kaga nayi bazan tabe ba Allah tunda da umurnin sa nake abubuwan da nake shine mai agaza mun shine mai taimaka mun yanzu abubuwan nan da kake ga kaman kaskanci ne gare mu to gaba za su zo su zama daukaka a gare mu inji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sayyidina umar wa fi riwaya a wata riwayar kuma wannan riwayar da na karanta Imam al-Bukhari ya fitar da ita cikin sahihin sa yace wa fi riwaya a wata riwaya ana abdullahi wa rasulu lan ukhalifa amra annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina umar lalle fa ka sani ni bawan Allah ne kuma ni manzan Allah ne bazan taba sabawa umurnin Allah madaukakin sarki ba walan yudayyi'ani sannan Allah madaukakin sarki ba zai tozarta ni ba ya ga sayyidina umar wannan riwayan imamu tabari ya fitar da ita cikin tarihu tabari wa fi sahihain a cikin sahihul bukhari da muslim anna umar ibn al-khattab qala sayyidina umar dan khattab yace fa ataitu nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nazo gurin manzon allah yaushe zo gurin manzon allah bayan an gama wannan ittifakin an gama kulla wannan sharuɗa an rubuta kowa an bashi kofi annabi ya rike kofi su ma mushrikai sun tafi da kofi to wannan abu bai yi wa sayyidina umar dadi ba yace sai nazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace masa alasta nabiyallahi haqa shin kai ba annabin Allah bane annabin gaskiya qala bala sai annabi yace tabbas ko shakka babu ni manzon Allah ne ni annabin Allah ne qultu alasta ala haqqin wa aduna ala batil sayyidina umar yace sai na sake ce masa shin kai ba akan gaskiya kake ba abokan gaban mu kuma suna kan ƙarya qala bala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa yace kwarai ku haka ni ina kan gaskiya abokan gaban mu kuma suna kan ƙarya qultu sayyidina umar yace sai nace alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar shin ba kai ka gaya mana ba cewa waɗanda aka kashe a cikin mu suna aljanna wanda aka kashe a cikin su suna wuta ai in ba amince ba a yakin Uhud lokacin da Abu Sufyan yana ta neman inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai ganshi ba kuma sai ake ta watsa jita-jita ma ai an kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yaga wani dan dandazo na musulmai sahabban Annabi sai je dan ya tabbatar cewa an kashe Annabi ko ba a kashe shi ba da yaje sai kwala kira yana tambaya ce a fikum Muhammad annabi yace la tujibu yace cikin ku akwai Muhammad annabi yace kar ku amsa masa yace a fikum Abubakar annabi yace kar ku amsa masa a fikum Umar annabi yace kar ku amsa masa sai juya gurin tawagar da yake tare da su yace amma haula faqad kufitum sharruhum yace kun ji waɗannan mutane uku da na ambata kun ji shiru to an iya muku sharrin su duk sun mutu duk an kashe su a Uhud inji Abu Sufyan sayyidina Umar ya kasa hakuri sai da ya mayar masa da martani yace ƙarya kake ya makiyin Allah Allah ya bar maka wanda za su bakanta ma su muzanta ma annabi yana raye Abu Bakar yana raye gani ni ma Umar ni nake magana to anan Abu Sufyan muradin sa bai biya ba tunda ai su sun zo su da nufin su dau fansa ne kamar mu yanda muka yi bayani a baya ko ai mun karanta wannan kissa sai yace ul hubal ai ko gunkin hubal ya daukaka tunda gashi mun kakkashe da yawa cikin ku kaga wannan na nuna daukakan wannan gunki nasu sai annabi yace ku mayar masa da martani ku ce Allahu a'la wa ajal shine sayyidina Umar ya mayar da martanci ai Allah shi yafi daukaka duk daukakan hubal ta ƙarya ce kaskanci sai ya sake cewa yaumun bi yaumi badar mun yi wanwan mu da ku yanda kuka kashe mana zaratanmu a yakin badar mu ma gashi a yakin uhud mun kashe muku zarata da yawa irin su hamza ai suna cikin zarata na musulmai an kashe shi kuma a yakin uhud shine yace yaumun bi yaumi badar kamar yadda kuka mana ta'adi a yakin badar mu ma mun rama a wannan yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ce masa ba daidai bane ba ayi wanwan ba saboda me qatlana fil jannati wa qatlakum fil nar annabi yace ku ce masa ba mu yi wanwan ba har yanzu da saura saboda mu duk wanda kuka kashe mana a wannan yaki da aka yi na duk yanzu haka suna aljanna ku kuma wanda muka kashe muku a badar suna wuta kaga har yanzu dai da saura to shine anan sayyidina Umar yake ƙara tuno wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya gaya musu a yakin Uhud cewa wanda aka kashe cikin musulmai suna aljanna wanda aka kashe cikin mushrikai suna wuta duk dai wannan yana nuna ne daukaka na musulmai to shine sayyidina Umar yace alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar shin ya rasulullah ba kai ka gaya mana ba cewa wanda aka kashe cikin mu suna aljanna wanda aka kashe cikin su suna wuta kala bala sai annabi yace kwarai ko ni na gaya muku cewa wanda aka kashe cikin ku ku musulmai suna aljanna wanda aka kashe cikin su mushrikai suna wuta qultu sai sayyidina Umar yace sai nace fa fima nu'ti ad-daniyata fi dinina idan to in har haka ne kai manzon Allah ne na gaskiya sa'annan kuma wanda aka kashe cikin wanda suke tare da kai suna aljanna wanda aka kashe cikin wanda suke tare da mushrikai suna wuta to me zai samu na bada kaskanci wa addinin mu yana ga wannan yarjejeniya da sulhu da annabi yayi da wannan mushrikai akwai runguman kaskanci ko daukan kaskanci tunda sun nuna son kansu fili karara kuma annabi ya bi su a haka kamar sayyidina Umar baya tare da wannan ra'ayi yana so annabi ya ce an fasa sai kai mushrikai ku dawo mun fasa a zo a yi abu a yi da adalci sai annabi ya ce masa inni rasulullah walastu usihi wa huwa nasir ya ce sayyidina Umar ka sani fa ni fa manzon Allah ne duk abin da nayi fa kar ka dauka akwai abinan ciki sannan kuma ba zan saba wa Allah ba duk abin da kaga nayi daidai ne ba kuskure ciki sannan kuma Allah din shi zai taimake ni duk da su suna ga sun yi haka za su yi nasara a kaina amma ba su san cewa nasarar tana gurin Allah ba kuma yanda suka yi ba zai amfana musu da komai ba Allah ni shi zai taimake ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina Umar qultu sai sayyidina Umar bai daddara ba har yanzu sai sake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam awalasta kunta tuhaddithuna anna sana'atil baita fanatufu bihi sai shin ya rasulullahi ba kai kake ba mu labari ba cewa za mu zo ɗakin Ka'aba mu yi dawafi mu yi umra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bala kwarai ni nake ba ku labari sai dai fa akhbartuka anna na'atihi al'ama kuma sanda nake ce muku za ku zo ku yi dawafin na ce muku lallai lallai sai wannan shekaran ne za ku zo ku yi amma ba lallai sai wannan shekaran ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Umar Allah ya yarda da shi qultu la yace sai nace a annabi yace shin nace muku lallai lallai sai wannan shekaran ne za ku zo ku yi dawafi yace a sayyidina Umar yace sai nace a sai annabi yace sayyidina Umar fa innaka atihi wa mutawwifun bihi yace to alƙawarin da nayi muku cewa za ku zo ku yi tawafin lallai za ku zo ku ko da ba ku yi wannan shekarar ba akwai lokacin da zai zo za ku zo kuma ku yi tawafin ku kala umar sayyidina umar yace to na dai ji sai na tafi gurin sayyidina abubakar har yanzu dai bai samu me bai samu nutsuwa ba kaga dai babban abin da yasa aka kawo mana wannan kissar dan a nuna mana yanda sayyidina umar Allah yarda da shi yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar yace fa ataitu ababakarin sai nazo gurin sayyidina abubakar fa qultu lahu ya ababakar da nazo gare shi sai nace masa ya kai abubakar alaysa bi rasulillahi shin manzon Allah ba shin annabi ba manzon Allah bane qala bala abubakar ya amsa masa yace kwarai ko manzon Allah ne qultu awalatna bil muslimin sayyidina umar ya tambaye abubakar irin tamboyin da yake yawa annabi sallallahu alaihi wasallam irin su yake dawowa sayyidina abubakar yace shin mu din ba musulmai bane qala bala sayyidina abubakar irin amsoshin da annabi ya bawa sayyidina umar irin su yake bawa sayyidina umar yace sayyidina umar ya tambaye shi yace awalasna bi muslimin shin mu ba musulmai bane kaga dai abin da sayyidina umar yake so ya fito da shi shine annabi tunda shi manzon Allah ne yana da izza musulmai tunda su musulmai ne suna da izza innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minina ko walakinnal munafiqina la yafqahu qala bala qultu awalaysu bil mushrikin su ba mushrikai bane kenan mushrikai makaskanta ne ko qala bala sai sayyidina abubakar yace kwarai ko su mushrikai ne qultu sayyidina umar yace sai na ce fa ala ma nu'ti ad-daniyata fi dinina to me zai sa muna bada kaskanci wa addininmu inji sayyidina umar fa qala abubakar to anan sai sayyidina abubakar zai nasiha wa sayyidina umar sai ce nasihan al-faruqa yana mai nasiha wa sayyidina umar bi an yatruka al-ihtijaja ya bar dayayya akan wannan al'amari wal mu'aradata da kuma fito na fito sai ce masa ilzim gharza fa inni ashhadu annahu rasulullah wa anna al-haqqa ma umira bihi ولن نخالف امر الله ولن يضيعه الله wannan shine nasihar da sayyidina abubakar ko ita ce nasihar da sayyidina abubakar yayi wa sayyidina umar Allah yarda da su gaba daya yace masa ilzim gharza abin da yake nufi shine kai riko da umurnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai umar kai riko da umurnin annabi ka daina saba wa umurnin sa abin da kaga ya aiwatar ya zartar ka bi shi 100% ka sallama masa shine ilzim gharza yace fa inni ashhadu annahu rasulullah saboda ni na shaida fa tabbas shi manzon Allah ne wa anna alhaqqa ma umira bi kuma gaskiya na tare da umurnin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kaga annabi ya zartar to gaskiyan na ciki inji sayyidina abubakar ya ga sayyidina umar yace walan nukhalifa amrahu amrallahi walan yudayyahu Allah sannan mu kuma ba za mu taba saba umurnin Allah ba matukar an zo mana da umurnin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da umurnin Allah ba za mu taba saba masa ba sannan walan yudayyahu Allah Allah madaukakin sarki ba zai tozarta annabinsa ba ba zai tabar da annabinsa ba to anan ne sai jikin sayyidina umar sai yayi yayi sanyi zuciyarsa sai ta karaya to akwai abubuwa guda biyu ƴan uwa da ya kamata mu yi la'akari da su abu na farko wannan fito na fito da aka fahimta daga sayyidina umar zai rage wa sayyidina umar matsayinsa zai tauye sayyidina umar da zai rage wa sayyidina umar matsayinsa ko ya zai tauye sayyidina umar da annabi ya bayyana wato wannan abubuwa da suka faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sayyidina umar da kuma wanda suka faru tsakanin sayyidina umar da abubakar da zai rage masa matsayinsa ko ya rage masa matsayinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to amma bai rage masa matsayinsa ba malamai bayanin da suka yi a wannan guri suka ce lam yakun su'alu umara Imam al-Harawi ya kawo a sharhu Mishkatil Masabih ya kawo ya nakalto mana bayanan malamai dangane da wannan abu da ya kai kawo tsakanin Sayyidina Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Sayyidina Umar da Abu Bakar yace malamai suka ce lam yakun su'alu Umara wa kalamuhu al-madhkur shakkan maganganun da Sayyidina Umar yayi tai ba shike nuna cewa wai yana shakku kan abin da Annabi yayi ba yana da kokwanto kan hukuncin Annabi ba wannan inji malamai me yasa Sayyidina Umar yayi yayi ne talaban li kashfi ma khatiya yayi ne wajen neman bankada abin da ya buya masa kamar yanzu abin ya buya Sayyidina Umar yana so ya bankado shi ya bayyana masa ya fito masa to shi yasa ai ta kokarin wannan tambayoyi din har zuwa lokacin da ya samu gamsuwa ya samu nutsuwa lokacin da abin ya bayyana masa sai ya karbi abu sannan kuma wa hasan ala idlalil kuffar sannan da kwadayin Sayyidina Umar ya ga an tabar da kafirai tunda Sayyidina Umar baya daga kafa akan kafirai to wannan yana daga cikin dalilan da suka sa Sayyidina Umar yayi ta waɗannan tambayoyi na farko yana so abin ya fito masa karara ya fahimce shi to san da ya fito masa karara fahimce shi ai ya sallama sannan abu na biyu kuma fatansa shine ya ga an tabar da kafirai fatansa ya ga musulunci ya bayyana ya daukaku ya yi rinjaye ya yi buwaya wannan shine fatan Sayyidina Umar to waɗannan dalilai guda uku su suka sa Sayyidina Umar yayi ta waɗannan tambayoyi wa Annabi ba wai yana fito na fito da Annabi bane ko kuma yana kokonto yana shakku yana da ta cewa akan matakin Annabi ko hukuncin Annabi malamai suka ce a Allah ya tsarkake Sayyidina Umar daga wannan dalilai guda uku ne suka sa shi waɗannan abubuwa kuma daga baya yazo ya sallama dalili na farko dan abin ya fito masa sosai bai fito masa ba shi yasa yayi ta tambayan Annabi yana maimaitawa yaje yayi ta tambayan Abu Bakar yana maimaitawa daga baya karshe da abin ya fito masa shikenan sai ya sallama ya miƙa wuya sannan na biyu fatan Sayyidina Umar ya ga an tabar da mushrikai an kaskantar da su na uku ya ga musulunci ya daukaku ya girmamu to waɗannan abubuwa guda uku su suka sa Sayyidina Umar yayi ta waɗannan tambayoyi yayi ta je kaka dawo tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abu Bakar Allah ya yarda shi to kaga wannan din kuma bai tauye shi ba bai nakasa shi ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru da akwai wani abu da ya shafi Sayyidina Umar na illa ko kuma rashin kyauta da Annabi zai yi ishara to Annabi sai yayi shiru bai yi ishara ba kaga wannan ya nuna kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ya fahimci inda Sayyidina Umar ya dosa kuma ya fahimci cewa ba wai yana fito na fito da shi bane sa'annan kuma ba saba masa yake so yayi ba yana so ya bankado abun ya bayyana masa ya fito masa sosai ina ga saboda kurewar lokaci a karshe dai sai Sayyidina Umar yake cewa fa ma huwa illa an nazalat suratul fath ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba a dauki lokaci ba sai suratul fath ta sauka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fathan mubina ina ga saboda kurewar lokaci zamu tsaya anan sai Allah ya kai mu addu'a ta gaba abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh